والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na ta'ina asabar wanda yake daren Lahadi yau zai kasance 28 da watan Safar hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 24 da wata na 9 watan Satumba Miladiyya haihuwar Annabi Isa din nan mare idan tarihi ya inganta shekara 2022 miladiyya. Ci gaba da karatun littafin Matnul Arba'in an-Nawawi na malamin hadisi wanda yake shahararri al-Imam an-Nawawi alaihi rahmatullahi ta'ala. Yau za mu tashi darasi na 8 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Kafin haka akwai dan uwa Malam Ismail Abdul Qadir wanda yake kamawa gun doka wannan karatu yayi jin jiki kwana biyu muna masa addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa lafiya la ba sa tuhuri insha Allah Allah ya sa kafara ne wani subhanahu wa ta'ala ya ba mu lafiya baki daya akwai kuma dan uwa wanda yake na'ibin limamin wannan masallaci wanda satin da ya gabata Allah ya wa mahaifinsa rasuwa muna masa addu'a Allah ya ji kansa ya gafarta masa Allah subhanahu wa ta'ala ya kifta muku masa idan kuma ta mu ta zo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu cika da imani idan mu tashi darasi na 8 kuma a cikin hadisi na 8 da yardan Allah subhanahu wa ta'ala malati al hadithu thaminu an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى وأن الحديث الإمام البخاري في تدشير شداء الإمام مسلم وأن حديثنا takwas a cikin wannan littafi amma idan ka samu sahihul bukhari hadisi na 25 sahihu muslim hadisi na 22 har yau al imam al bukhari ya kara fitar da shi hadisi na 810 muslim ya fitar da shi hadisi na 480 hadisin ibn abbas arwayar muslim Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu mal yace an ibn umar an samu wannan hadisin daga dan umar waye dan umar shine abdullahi bin umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mun karanto tarihin abdullahi ko ba sai mun saki mai mito tarihin ba yace anna rasulullahi tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala yace idan kana karatu kaga an kawo anna to ana son anna muka cewa abun fa da gaske ne babu kwankwanto a ciki malaman lura suke ce muna inna wa anna tufidani at-tawkid da inna da anna suna amfana da tabbatar da abun tabbas haƙiƙanin gaskiyar zancin manzon Allah da kansa ne ya faɗa me manzon Allah ya ce umirtu an umarce ni sai kashi fi'ili madi مبني لمن لم يذكر فاعله فيرب على عربي كشي بيوني اكو المبني للمعلوم اكو المبني للمجهول اكو وندا ان سان وندا يي ايكي مثالي اذا نتي فتح الحارس الباب فتح الحارس الباب ميغادي يا بودي قوفا واي بودي قوفا انا جماعه ميغادي كو اما اذا نتي فتح الباب ام بودي قوفا واي بودي قوفا ba ambaci ba ambaci shi ko to wannan fi'il shake cewa mabniyu lil majhul a larabci amma a bangaren qur'ani ko zaka karanta hadisi in abun ya shafi Allah subhanahu wataala sai a ce mabniyu liman lam yuzkar fa'iluhu ina fata mun fahimta ba a ambaci wanda yayi aikin ba ba a ambaci wanda yayi aikin ba amma waye ya umarce sa Allah subhanahu wataala kamar da yake Allah yake cewa khuliqal insanu da'ifa an halicci mutun cikin rauni waye halicci mutun a rauni dan Allah subhanahu wataala shine wanda ya halicci mutun waton a cikin rauni ina fatan mun fahimta to da haka Allah subhanahu wataala ya umarce ni da injiwa inji manzon Allah sake cewa umirtu an umarce ni kalmar umirtu amr ne wanda shi umarni yana fitowa daga sama ne zuwa kasa wanda yake sama gare ka idan yan nemi kai abu to umarni ne ina fata mun fahimta umarni ne idan kuma kai ne kake nema misalin kana cewa yayi kaza sai a kira shi kuma talab neman da kake yi yanzu misali in kana son kauta ministry ta karda sai kana buƙatar a saka function public kaza kamar zaka cikin isti'mal ni ibarat zaka yi amfani da lafuzan da kamar kana bada umarni alhali kuma nema kake yi ko to kuma wanda kake yake tsararka sai zamanto du'a inji malumman balaga wannan dai umarni ne Allah ya umarci manzon Allah an uqatilan nasa akan in yaki mutane an uqatilan nasa akan in yaki mutane ma'ana amarni rabbi ubangijina ya umarce ni an uqatilan nasa akan in yaki mutane jama'a tambaya anan waye aka umurta waye ya umurta na'am wa aka umurta kuma waye ya umurta manzon Allah aka umurta sallallahu alaihi wasallam waye umurce sa Allah subhanahu wa ta'ala ina fatar mun kuna bayani so da kawa to Allah ya umarce ni yace an uqatilan nasa akan na yaki mutane annas ana nihin mutanen da basu shiga a cikin addinin musulunci ba domin kalmar nasu idan ka ta cika zawwa lafazin annas ana nufin watan mutane baki daya ya hadi ya shahi masu imani da wanda basu imani galiban kuma akwai masu kafirai a ciki sai Allah ce ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim daga lokacin kaga Allah ya kira annasu to ana nufin hadda kafirai a ciki da masu imanin ma a ciki ina ba ta mun fahimta to an umarce ni in mun yaki mutane to nan waye zai yaka kafirai kai ake nihin banda masu imani domin tsakanin masu imani da masu musulmi da musulmi to haramun ne a yaki juna babu yaki tsakanin musulmi da musulmi shi yasa mun zace al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wanda ake kira musulmi shine wanda dukkanin musulmi suka kubuta daga sharrin halshinsa da kuma takobinsa hannunsa ma'ana baya dukar su sannan kuma baya cin mutuncin su a halshinsa wannan shi ake kira musulmin kina fata mun fahimta amma annas nan ana nihin kafirai wanda ba su a cikin da'ira ta addinin watan musulunci sai ta hatta yashadu hatta litta'lil harfu ta'lil har sai sun shaida hatta yashhadu an la ilaha illallah har sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala manzala ce Allah ya umarci sai ya yaki dukkanin kafiran da suke ra'awa suke takawa a doron kasa sai sun shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala da mun ba wanda ya kamata a bauta ma sai wa sai Allah subhanahu wataala wannan shine asalin abin da ake ni da mi tauhidi kenan ko duk annabawan Allah baki ne tun daga annabin farko da Allah ya turo waye annabin farko annabin farko annabi Adam to manzon farko wa manzo na farko manzo shine Nuhu alaihi salatu wassalam to tun daga in ka doka manzon farko da Allah ya turo zawa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin su abu sai kira shine abota wa Allah baki ne ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت abunda Allah ya umarce su da shi shine kan su bautawa Allah an sace dukkanin abunda yake watan gumki ne bautawa tsagut ina fata mun fahimta da haka da'awar annabawan Allah baki daya suna kira ne zuwa ga abotawa Allah subhanahu wataala da zaka dinga karanta alqur'ani zaka dinga gani irin su ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bautawa Allah ba wanda ya kamata a bautawa sai wa sai Allah subhanahu wataala to sai sun shira ba abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala wannan yashhadu sun shaida ta hanya guda biyu hanya ta farin watan yashhadu bi alsinatihim su shaida da halshansu su furta sai mutun ya furta da halshansa ina ba da mun fahimta sai kafurta da halshenka yashhadu an la ilaha illallah ma'ana su furta cewa la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah sai kai wannan sun yi farna daya abu nabi kuma yashhadu bi qulubihim su sheda da zukatansu mutun yaji a zuciyarsa cewa duk duniya ba wanda ya kamata a bautawa sai Allah subhanahu wataala ina ba ta mun fahimta idan ko ka bautawa ka raya a ranka cewa akwai wanda shi ma ya kamata a bauta masa to har yanzu bautarka da Allah bata kaba bauta ba ina ba ta mun fahimta dole sai ya zamanto a zuciyarka ka kore komai da kowa a cikin zuciyar ba wanda kake kaddatawa da bauta sai Allah subhanahu wataala wannan shine shi yasa malumai suka arrafa imani da cewa watan al-imanu huwa al-i'tiqadu bil qalb wal qawlu bil lisan wal 'amalu bil jawarih qudurtawa da zuci fada da halshe da kuma watan aikatawa da gabbai aga kana aikata aiki na imani to duk wanda ya sheda cewa ba abin bauta da gaskiya sai Allah a zuci da kuma bakin sa to ya taka marhala wanda bai kamata a yake sa ba haramun ne a matsayin ka na musulmi ka yake sa ina ba tar mun fahimta haramun ne a yake sa duk abin da zashi inde ba wani abu zai zo da shi ba kamar da zamu ga miye abin da yake halitta a yake musulmi ina fatar mun fahimta duk da an samu tsakanin musulmi an yake wanda wasu ababe da suka faru a cikin tarihi ba dadin ambata Allah subhanahu wataala ya kara wa sahabbai watan falala da kuma watan girman matsayi a rayuwa to sai sun shira ba abin bauta da gaskiya sai Allah subhanahu wataala duk abinda ba Allah ba kuma su kudura cewa watan bauta watan batila lalar abu ne shirme ne abota wanda ba Allah subhanahu wataala ba wa anna muhammadan kuma su shaida cewa annabi muhammad me yasa bai kawo muhammad wa anna nabiyana ba sai ya ce wa anna muhammad saboda ba a bukatar shi wanda bai yarda ba cewa manzon Allah annabi bane to ko ka faɗa masa annabi ba zai yarda ba sai yasa ya kawo sunansa karara ka shaida cewa lalle annabi muhammad mu a ladabin da aka yi wani a musulunci ba a kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tare ce muhammad kuskure ne sai dai ka ce hatta Allah bai kiran manzon Allah da sunansa wallahi Allah da kansa bai taba kiran sunan manzon Allah ba kai a qur'ani gaba daya Allah ya ambaci sunan manzon Allah ne amma bai kira sunan shi ba babu inda Allah ya ce ya muhammad babu shi gaba daya cikin qur'ani amma annabawan Allah ya kira su da sunayensu Allah ya ce ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna ya adam kaga an kira annabi adam ko aka ce wa annabi nuh ya nuh ihbit bi salamin minna annabi nuh ne ya ibrahim ya yusuf duka an kira su amma annabi muhammad Allah bai kira sunan sa ba in ya tashi sai ya ce ya ayyuhan nabiyyu balligh ma ursila ilayka ya ayyuhal muddathir ya ayyuhal muzammil saboda shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala yana girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halitta ce mai girma a duk duniya ba a yi ba wanda yake manzon Allah daraja babu shi a rayuwa ba wanda yake manzon Allah daraja a duniya Allah da kansa yana girma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam kaga kenan in zaka kira sunan manzon Allah to ka sanya masa kai idafa ka ce ya nabiyallah ko ya rasulullah kauyawa suna yi a farko amma Allah ya hana su a cikin hujurat Allah ya hana su kuma suka daina har Allah yake cewa masu daga soti akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aktharuhum la yaqilun ba su da hankali ne kauyanci ke ce su shi yasa suke yin wannan sai Allah ya tsaida su in za a zo sai da a ce ya nabiyallah ko ya rasulullah ina ba ta mun fahimta sai ce wa anna muhammadan rasulullah ta shaida annabi muhammad watan rasulullah diyawa daga cikin mutane ba su iya furta kalmar shahada ba diyawa sai ga mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah kuskure kake yi da za a ce ka fassara ta da larabci ba ta fassaruwa saboda wa anna muhammadan anna harfu nasbin wa tawkid muhammadan ismu anna mansub wa alamatu nasbihi alfatatu zahira ala akhirih rasul sai da mutu khabaru anna marfu wa alamatu raf'ihi adhamatu zahira ala akhirih wa huwa mudaf sai da mutu rasulullah sai da mutu lafzul jalala mudaf ilayhi da ka muke yayi da kyau ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yake to kashi da cewa annabi muhammad manzon Allah ne wannan suna da cikin sunaye annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kira shi da ya bada labarin cewa ya ati min ba'di ismuhu ahmad cewa zai zo Ahmad Ahmad kaga ce Ahmad abun yabo da kuma abun godi abun da za a yaba ma ko abun da za a dinga godewa ko wanda zai dinga godewa amma Muhammad sha ambato shine ma'anar Muhammad in kaji an ce Muhammad ana nihin sha ambato ina fatar mun fahimta to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye da ya fada daga cikin sunayensa akwai al-aqib akwai al-hashir sannan kuma yace shine al-mahi wannan sunaye manzo Allah ne manzo Allah ya kira shi da al-mahi ana kira shi da al-aqib ana kira shi da al-hashir kuma akwai ahmad sannan kuma akwai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma duk inda kaji an ce muhammad an ce annabi muhammad to kace sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam zaki ce al-bakhil wanda ake ce wanda yake marewaci shine wanda za a ambaci sunana ina zauna bai ce bai yi salati ba yau manzon Allah salati yau manzon Allah salati jama'a wallahi ba kalamar falalawa ce annabi cewa yake yi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ku dinga yin salati fa inna salatukum ma'ruratun alayya Allah yana bijiran min da salatin ku a kaina ma'ana duk wanda zai yi manzon Allah salati idan kai wa manzon Allah salati to Allah zai kai wa manzon Allah salati a ce wani dan wani ne maka wannan salati ina fatan kun fahimta kuma man salla alayya salatan wahidan sallallahu alaiha biha ashar in kai wa manzon Allah salati daya sai Allah ya maka salati 10 in kai wa manzon Allah salati 10 Allah zai maka salati 100 idan kai wa manzon Allah salati 100 Allah zai maka salati 1000 idan kai wa manzon Allah salati 1000 Allah zai maka salati bila adadi ina fata mun fahimta to Allah subhanahu wataala watan ya datar da mu malai yake cewa a cikin hadisi cewa anna muhammadan watan rasulullah kace cewa annabi muhammad manzon Allah ne ma'ana dan aikin Allah ne Allah ne ya aiko sa sai yace wa yuqimus salata sannan kuma su mutanen su tsayar da sallah ay yaf'aluha su aikata sallar yadda Allah subhanahu wataala ya umurta kamar da musulunci yazo da ita a cikin rukunai da farillai sannan kuma musamman ma as-salawatul khams salloli guda biyar sallah guda biyar tun daga sallar subahin azhar la'asar magriba lisha ya zamanto kana yin su a cikin lokaci tare da liman sannan kuma ka dinga biye musu da nafilu inda hali kaga wayannan salloli wani sahabi zamu gani nan gaba ya tabbe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya annabin Allah shin kana gani idan nayi salloli guda biyar na kiyaye halal na tsayi na kiyaye haram zan shiga aljanna manzon Allah ce kware da gaske yin salloli guda biyar abu ne mai girman gaske Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan kuma ka zamanto mai yawan nafilu ka dinga biyewa watan sallar farilla da mi da nafila domin idan an samu tawiya a sallarka to sai ayi maka complete da wannan nafilar amfanin nafila kenan gaban Allah subhanahu wataala sai ce wa yu'tu zakata su bayar da zakka su ba da zakkar dukiyarsu watan daga masu kudi in sun kai nisabi to a hiddo wannan akwai furud da Allah subhanahu wataala ya kaddara abin da ya shafi misali irin azurfa da zinariya da kuma harkar kasuwanci akwai ai za a fi da rubu ushur cikin 10 sai cikin 10 kuma sai rubu ushur za a fi da wanda zai kai kashin shine kashi 1 cikin 40 kashi 1 cikin 40 in kuma zakkace ta daga cikin abin da kasa take fitarwa to nisful ushur rabin ushur ake bai ushur shine 1 bisa 10 shine ushur 1 bisa 10 shi ake cewa ushur to rubu ushur kuma 1 bisa 10 na araba shi so 4 shine rubu ushur wasa ko kuma inda ba idan aka ce rubu ushur shine waton 1 bisa idan aka ce al ushur shine 1 bisa 10 shine ushur 1 bisa 10 idan aka ce rubu ushur 1 bisa 10 sai araba shi kashi nawa kashi 4 shike bada 1 cikin 40 ina batar mun fahimta abin da ya shafi kuma abin da ake fi noma daga cikin kasa shi kuma za a bada nisful watan za a bada nisfina na abun nan nisful ushur sai a bada rabin ushur kenan ko sai da manto watan za a bada me yake da suna zai tashi kashi nawa kenan dai cikin nawa can muka ce rubu ushur shike da 1 bisa 40 dai sama masha Allah 1 bisa 20 ina ba ta mun fata nisful ushur shine 1 bisa 20 amma abinda kuma wanda noman da sai da kai bai sai da kai ka jaruwa ka wahala ka doko irin noman rani da ake bai ne ake ko shi kuma abinda mutum zai fidda waton zai fidda ushur kamil zai fidda ushur kamil dai bisa goman ne zai fidda ina fatan mun fahimta cikin dabbobi kuma ana aiki ne da wani lokaci da shekarun dabbar ana aiki da adadi sannan kuma a fidda mai shekara kaza da wani lokaci in Allah da zamu yi bayani kan zakka muna nan da darasi da zamu shirya kan zakka yadda ake fidda zakka in adadin kudin ka sun kai kaza nawa zaka fidda musu zakka in ka noma kaza nawa zaka mata ka fidda zakka ina fatan mun fahimta ku zaka su fidda zakkar dukiyarsu kuma wannan zakkar akwai wanda Allah subhanahu wataala ya dora su ne ake bai wa zakka mutum guda takwas ne Allah ya ce su wannan su ne suka cancanci da zakka in an fidda su za a baiwa innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim ay qulubuhum wa fir riqabi wal ghamirina wa fi sabilillah wa bin as-sabil wa inna sunne mutum takwas da ake baiwa zakka irin zakka da masu kudi mu suke Allah ya yahe musu kuma Allah ya sa su gane daga mutum zai fidda zakka kana aboki na kana da kudi na da kudi na tashi fidda zakka sai in tura wa matarka in ka tashi sai ka turo wa matata kaga wannan dubara ake wa Allah ba sai koko bayan zancan ba sai mai kudi ya fidda zakka sai ba mata aboki ne ko dan abokin sa kuma shi yana da baya cikin wanda za a baiwa wallahi baya cikin wanda za a baiwa zakka kuskure suke tai kawai Allah ya ganar da mu da su baki daya mutum takwas ne Allah ya ci baiwa zakka na farin alfuqara talakawa da miskinai da masu aiki dan zakkar wanda suke kula maka da dukiyar sannan kuma da wanda shi ya sa kudin shi akan wannan shi kawai bai da aikin komai sai zaman banza amma yana jira in alhaji ya fito sai a ce to alhaji muna nan dai muna ta lisahi an zo lokacin to irin wa'annan Allah ba su zakkai saboda ya sa akwai wanda shi akwai wanda wallahi duk garin nan masu kudin garin ya sa lokacin suke fidda zakka saboda tsamar neman zakka duk mai kudin da yake fidda zakka ya san alhaji wani cikin wata kaza yake biddawa ya san alhaji wani a wata kaza to irin wannan kawai saboda ayi sulaje kin abubuwan sai a dinga ba saboda rashin ba su ma zai kawo zai bude wani babi da kuma nami na tsegumi ina fatan kun fahimta sai a shiga suna cin mutuncin mutane kuma to Allah yana son ya zamanto an zama mutuncin jama'ar riki daya sannan kuma da kuma intar da bawa bawan da aka dora ma kudi wanda mai gidan shi yace to ka kawo kudi kaza sai ka fanshi kanka to in ka fita zakka bai da halin da zai biya kansa zai fashi kansa sai ka bashi wannan kudi ina bata mun fahimta sannan kuma da wanda bashi yayi ma yawa har ya bar gari wanda bashi yayi ma yawa har ya bar gari kausa akwai irin su wayannan mutanen Allah ya karo ba muna asiri kaga mutum bashi ya wallahi ya kamata masu kudin mu su dinga tunura da wani abu in ka zo ka tattara la mutane ana rawansu jika biyar biyar jika bibi wani ma dan tsabar yayi jika jika wallahi kuma yayi da zakka ta bi miliyan 100 kuma sai biyar da mutane jika jika kuma ya tabbata a unguwansu akwai talakawa zo wajen mai shago ka ce ga yamin mutane suka ci bashi misali suka ci bashin abinci kawai bashin abinci a ce duka ai mili sai su baki daya sai ali sa suka duka sun kama miliyan kaza sai gaba da duka agoge bashin an biya musu wal ghamirin kaga ka ce maka zakkanke amfanin zakkan da mun da rage ni talauci a cikin al'umma dan rage talauci sannan kuma wa fi sabilillah da masu tafiya dan yada addinin Allah subhanahu wa ta'ala masu tafiya dan yada addini masu da'awa kuma yanzu babu hikma da buƙatar karatu addini sai da duk mutum baya tsammani kuma dan kuna nan birni kuna shan mimido Allah ku gode wa Allah wallahi akwai dubbunai ire-iren da suke cikin ƙauye wani har yanzu sallah wallahi bai iya kana ganin mai kudi ya fi zakka sai ka dauki wani malami ka biya masa kudin shekara guda kuma misalin wani yana son ka tare ka ga kauye kaza ka je duk wata zan baka jika 100 jika 100 ya kan aka hada shekara guda nawa miliyan guda jika 200 ina son ka je gari kaza ka karantar da su addini su iya sallah a aikace sannan kuma kowa ya samu ko da hizbi ɗaya ne na sallah da Allah baka taimaka ba akwai jihadin da ya wuce wannan da Allah da wannan suke masu kudi suke wallahi da yanzu an ci gaba a koya musu yadda ake janaiza a koya musu yadda ake wankin janaba mata a kansu da ake wankin haila su iya ibada a aikace kai ba na bukatar kudi duk wata ba ni kan cikin ka duk wata kan jika da ni kanka je kan doki ba kisa ni lillahi kenan an sai jikin tantar da mutane karatu a islamiya bai iya tura malamin kasar makka ba kan suna karatu a islamiya kudin jimawar makka yana jin haushin ya bada su wata al'umma ce muke rayuwa sai dai kawai a ta roƙon Allah ya kawo sauƙi al'amarin kuma Allah ya sa mu gani sannan kuma na ƙarshe wabul sabil da ɗan sana'a mai zaman kansa yasa wallahi na taɓa wa'azi na ce ya kamata meri wallahi ya kamata meri ta dinga jugawa ƴan barasa ba ku lura ba na ce ana ta mene dalili na ce dalili na shi ne wani ɗan barin abin da yake samu sai ka zo sha ka buɗe wallahi a wuri baka tara shi ba jama'a ba haka ba ne shi wallahi garin nan an gwada min ɗan barin da duk wuri wallahi al'azim duk wuri jikaji yake mai sai na da shi kun ɗan almajiri ne mabara yake yana zuwa yana ya almajiri ka zo ya maka tsaye ka ba shi kadago goma haka zai tattara duk wannan Allah sai ya zo jikaji yana da shi to tun nan zai zo ya buɗe shago ya tashi ya buɗe samu jikaji yana kuma da yawa to ibn sabil wanda yana tafe guzurin sa ya kare ana samu wannan wasu da gaskiya kuma su ƙarya suke yi wanda guzurin sa ya kare masa sai a duka a basa a yi masa guzuri Allah subhanahu wataala ya dace da wasu kafare sun ci gaba idan ka zo ka ci guzurin ka ya kare to sai a kai ka gidan mota a biya maka da komai ba ma za ka kuɗi a hannunka ba to gani gari kake gari kaza to masha Allah dole sai a zo doro ba sai a dawo a ko doro bi sai a ci ka kai shi gari kaza in ya zaga kuɗi kaza ka bashi kuma ka tabbatar fatan ga inda ya sauka jiwa daga cikin amara ba su fara komowa cikin masallaci ne ina ba ta mun fahimta da haka ake da rage wasu ababe Allah ya dace da mu shi ne abin da ke cewa su bayar da zakar dukiyarsu fa idza fa'alu dhalika idan suka yi wannan abu nawa kenan abu guda uku ka tare shaidawa ba da mota da gaskiya sai Allah shugaban halitta annabi Muhammad manzon Allah ne a tsayar da sallah a bada zakka annabi ce idan suka aikata wa'annan ababe guda uku wa asamu min ni jama'ahum sun kange sun hana jinin su a kaina da kuma wa amwalahu da kuma dukiyar su ma'ana bana da damar naje na zurga jinin su kuma bana da damar naje na kwatsa dukiyar su a matsayin gani ma ina fatan mun fahimta sun kare jinin su bai halitta na je na yaƙe su na zurga jinin su ko bai halitta ne ganimar na more dukiyar su domin a lokacin da ake da kwai ana yaƙi na addinin musulunci idan aka ji aka gwamza da kafirai duk abin da aka samu na kafirai za a tattaro ne a matsayin ganima shi yasa sai da Allah ya saka da sura su kuma akan wannan suratul anfal yas'alunaka anfal lillahi an aka fadi ga gasan Allah ga na manzon Allah an lillahi khumsuhu wa li rasulihi ko Allah na da cikin biyar haka manzansa sannan kuma araba masuwa masu imani amma manzon Allah baya cin zakka annabin Allah baya cin zakka manzo Allah sallallahu sadaka baya ki sadaka ba shi ke wuta banta wannan shugaba ne adali to idan suka yi wannan sun kare jinin su da mi da dukiyar su domin an ga cewa jini zubda jinin musulmi abane mai girman gaske wallahi alazim zubda jini mallam Umar kashe mutum musulmi a doran kasan nan abane mai girman gaske a zubda jinin musulmi guda manzo Allah yake cewa a hadisi wanda yake ingantacce zubda jinin musulmi daya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala idan aka tanta da laifinsa gwara duniyar nan gaba ɗaya ta tarwatse bisa da azu da jinin musulmi guda ɗaya gwara duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗaya lalace bisa da azu da jinin musulmi guda ɗaya a rayuwa ina fatan mun fahimta shi yasa cikin daruratul khams da musulunci yake kariya akwai kare jinin musulmi ba a yarda ba ka kare musulmi ka zo da jininsa kai koda ji masa kai musulunci ya ba da damar kisasi kai ma sai an zubda maka wannan jinin domin jininsa abu ne mai tsada ciwa ci musulmi shi yasa wallahi mu dinga wa Allah godiya ala ni'matil islam akan ni'ima ta addinin musulunci kai ba musulunci ba musulunci ɗaya kai wannan wallahi aka ba da dariyar damar a kare mutuncin fatan jininka da kuma dukiyarka bai halitta ka zo ka ɗauko dukiyar mutum in ka ɗauko sunan ka ɓarawo kuma sai musulunci ce idan ka ci dukiyar mutum bisa zalunci to a matsayinka na ɓarawo in ya kai rubu'u dinar za a yanke maka hannu za a yanke wa mutum hannu shine watan haddin sa'a a musulunci sai yake cewa illa bi haqqil islam sai da haqqin musulunci ya shar'anta istisna'i ne nan musulunci na da haqqi wanda ke sanya a zubda jinin musulmi wanda abu guda uku ne ke sanya jinin musulmi ya halitta dalilin abu guda nawa guda uku abu na fari
ka kashe musulmi in ka kashe mutum a kashe ka annan nafsa bin nafs in ka kashe kai ma a kashe ka shine hukunci kawai kashe rai zai sa a kashe ka na biyu as-sayyibuz zani mutum mai mata wanda yake da aure ya je ya zina hukuncin sa a musulunci kashi kisa ne na uku wanda ya al-mufariqu lil jama'a wanda ya zare yayi ridda ya bar cike bar addinin musulunci kawai hukuncin sa kisa ne kuma tun yayi ridda ya bar musulunci ya koma a can hukuncin sa kisa ne a cikin addini sai maza ce wa hisabuhum ala Allah ta'ala sakamakon su bincikar aikin su nagun Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana duk abin da zaka yi a rayuwa idan ka kiyaye wa'annan abu guda uku ka shaida ba abin mutane gaskiya sai Allah shugaban halitta manzon Allah ne dan aikin Allah ne kai tsaye da salloli guda biyar sannan kuma ka ba da zakar dukiyar ka in Allah ya hore maka to idan kai wannan da ayyukan idan kai wannan ababen to ka sauke yauni a musulunci sauran ababen kawai isabina wajen Allah subhanahu wa ta'ala musam kaga shaidawa da kuma azumi wani ayi wani yasa ba kawo azumi ba anan dalili miye dalili an ambato shaidawa an ambato aka kawo ayi sallah ba kawo azumi dalili na'am afkar miye ra'ayinku aka miye dalili sa ba kawo azumi ba anan na'am dalilin shine hadisin Abdullahi dan Umar ya riga ya gabata an yi bayanin aikin haji da azumi yasa babu bukatar yanzu ayi tikrari sannan kuma su wa'annan ababen su ne wanda malamai suka yi jayayya akan cewa idan mutum ya mujahadar su to ya kafurta idan mutum ya ce ba zai sallah ba kawai dan ni kawai ni banga saboda ni banga wajibin ba to kafiri ne amma idan mutum ya ce ba zai azumi malamai sun yi tattaunawa ya shi yana kafurta ko ba zai kafurta ba aikin hajji mutum in ba ya ce ba zai kafi ta ba malamai sun yi dogon bayanai akan wannan wa hisabuhum ala Allah ta'ala sakamakon aikin su na wajen Allah madaukakin sarki daga cikin fawaidul hadith sai da zamu samu cikin hadisi in gai dai sai ku gai saura ko kuma ku fara gai ne ku kai istintaji daga cikin fawaid ma hiya alfawaid allati istafadtu min hadha alhadith abinda kuka tsinta na fa'ida na karatu a cikin wannan hadisi na'am doctor fa'ida da muka samu cikin wannan hadisi ma'ana wa'annan ababen kenan guda uku muna ma cewa abu ne masu girman gaske masha Allah barakallahu fik mai da fikira aidan wata fikira ta daban aha daga cikin fawaidul hadisi wayannan awadin guda uku idan mutum yayi inkarin sa a rayuwa jinin sa yami ya halitta masha Allah azhi aidan fa'ida min fawaidul hadis na'am aha ya annan cewa masha Allah musulmi ma da dukkanin su abu guda ɗaya ne to bari yi kari akan naku sai mu ci hadisi na gaba daga cikin fa'ida da wannan hadisi kali akan abin da kuka faɗa wannan hadisi yana karanta da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa bawan Allah ne Allah da ana umurta sa da yace umirtu an umarce ni kaga yana tunda mu cewa ashe manzon Allah ma ana bashi umarni ina batar mun fahimta wannan ko sannan kuma daga cikin watan fawaid na wannan hadisi daga cikin fawaidul hadisi jinin wanda ya kiyaye wannan bai halitta duk wanda ya kiyaye wa'annan ababen guda uku to bai halitta ba a zubda jinin sa mafhumul mukhalafa wanda kuma bai kiyaye su ba kamar malamin Umar ya faɗa jinin sa ya halitta watan a addini za a iya kashe sa sannan kuma a fa'ida ta ƙarshe shine watan wajibcin bayar da zakka wajibci ne na mi da a bayar da zakka domin a rage talauci a cikin al'umma sannan kuma a zaman to tsintiya sallallahu alaihi wa sallam ya qul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim wannan hadisi al-imam al-bukhari da al-imam muslim fitar da shi a cikin bukhari idan ka samu hadisi na 7,288 ko kuma muslim hadisi na 1,327 hadisin abdurrahman bin sakhar abu huraira muna jin abu huraira ko abu huraira duk wanda ke karatun hadisi yana saurare yana jin ana abu huraira ana abi huraira ta radiyallahu anhu jama'a waye abu huraira abu huraira dai sunan shi na asali shine abdurrahman bin sakhar duk da malumai sun kai kawo akan sunan sa na asali amma mafi abinda malumai suka rinjayar kamar da misirul alamin nubala ya kawo cewa sunan sa abdurrahman bin sakhar sunan shi abdurrahman sunan babansa watan sakhar sannan kuma yana da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam manyan sahabbai wanda yana da alaka da kabilar daus wanda ya kasance sahabi ne kuma muhaddis malamin hadisi ne kuma faqihi ne wanda wasu nake cewa ya musulunta a shekara ta 7 duk da wasu na inkarin wannan zance cewa ya musulunta ba ala alihi wa sahbihi wa sallam ala muslim ya ka hadisi 98 sannan kuma an rubuta masa hadisi wanda ya kawo afa wanda suka dauki hadisi din su sama da mutum 108 wanda ya karantar hadisi sama da mutum 108 ya karatu wajen ya kawo wani daga manzon Allah ya kawo daga Abu Bakar kuma dan Khattab Usman bin Affan da kuma Aisha radiyallahu anha wa ardaha Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya suna cikin masu kawo hadisi ya fi kowane sahabi kawo hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wanda yayi jagoranci an sanya shi gwamna a zamanin bayin rasul musalla sallallahu alaihi wa sallam zamanin Umar bin Khattab yayi gwamna wata imara a Madina sannan kuma bangaren Madina sannan kuma watan ya karanta da mutane haƙiƙi ya yi fatawa ya rasu a shekara ta 59 hijiriyar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam an sanya masa Abu Huraira ne saboda kasancewar sa yana da wata musta musta yake da wanda kogeyoshe ya atalifu biha wal yafsha sai zo wajen Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa mahaifiyata ta haife ni tana inkarin addinin da nake a kai roƙa mata Allah subhanahu wa ta'ala shi da ita sai manzo Allah ya ga hannu ya Allah ki shine da mahaifiyar Abu Huraira ya fi tana ne jin dadi da addu'a da manzo Allah yayi ko da yazo gida ta ji zai cewa gashi nan ya zai shigo ta fita kalmar shahada cewa shi Allah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wanda ya san ya ji dadi ya dawo wajen manzo Allah na ina mai farin ciki cewa ma'aika sahabu musulunta wani surata safiya ya zo wajen manzo Allah yana wasu albishir cewa ma'aika sahabu musulunta wannan kuma ya sanya manzon Allah sun yi ƙarin addu'a ta daga da yamma shi da kansa cewa ya annabi Allah ka roƙa ni Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zama to abin shoyuwa cikin mutane babu wani wanda zai karanta hadisi a duniya zai karanta hadisi a babu hadisi ba wanda zai kaɗi duniya gaba ɗaya ba wanda zai karanta hadisi da annabi in dai musulmi ne sai ya karanta hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yarda wannan takaitaccen tarihin Abu Huraira kenan yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi da kansa ce sami'tu naji annabi ya ce ya kula ya cewa ma na haitukum anhu duk abinda na hana ku a kansa duk abinda na hane ku akai ana jumla ce shafiya duk abinda na hani a kansa jawabu sharfu fastani bu kuni sance sai ku yi nisa akan abinda na hane ku ai ku kasance an gane abinda ne ku kasance watan an gane duk abinda mai hani a kansa ku sance sa manzo Allah ya yi hani akan ababe da dama ababe da dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan shi daga cikin abin nan manzo Allah ya yi hani a kansa shine tafiya da takalmi kada yin kai tafiya da takalmi daya manzo Allah ya hana in zaka sharuwa da sharuwa daga tsaye kuma dokta suna tare da likitanci na zamani ya tabbatar cewa yawan shan ruwa daga tsaye yana haifar da cutar koda yana sa rashin lafiya ta koda wannan a likitanci a zamanin cikin kuma ta wani har manzo Allah ba kare Allah ya kara mu da san wannan Allah Allah ya hada mu da shi Allah so da ya sanya mu har mu mutu muna kaunace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da kace manzon Allah ya hana to kai nisance sa kawai zaman ka lafiya kawai ka bari kawai ka tsaye ya ga ce wannan abu annabi baya so kawai ka bari shikenan shine zaman duk abin da na hale ku to ku nisance sa wa ma amartukum bihi abinda kuma na umarce ku da shi nace ku yi fa'tu minhu mastata'tum to ku zo masa gurgurdan iko mu fahimci wani abu a wannan hadisi abinda manzon Allah ya hane mu cewa yayi fashtani buhu ku nisance sa mu barsa kawai amma abinda ya umarce mu akai sai ce mi mu yi ni gurgurdan iko domin fattaqullaha mastata'tum ku ji tsoron Allah gurgurdan iko ku san wani abu ba yadda za a kai ba yadda za a yi a rayuwa kai 100% irin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba shi yiwa wane mutum ba za ka yi ba ba yadda za a yi mutum yayi irin abinda yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shi yasa aka ce mu mi mu yi koyi da su ko mu koyi da manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana koyi aka ce mu yi da su da manzon Allah da kuma sahabbai amma haƙiƙanin gaskiya yin abinda manzon Allah ya 100% wallahi mutum ba zai iya ba ya abinda sahabbai suka yi 100% ba za mu iya ba ni ya namu shine kowa ya iya abinda yake iya yi amma wajen bari wajen sabon Allah to kawai kai tsaye aka ce an ce bai da kyau kawai ka bari shikenan ina batar mun fahimta eh sai ke cewa fa innama ahlakal ladina min qablikum sanide abunda ya halakar da wa'anda suka gabace ku al yahudu wan nasara kenan yahuda da nasara abunda yasa suka halaka dalilin halakar su gashi manzo Allah zai fada yace kasratu masailihim amma na fari shine yawan tambayar su yawan tambayoyi akwai su da yawan tambaya amma kuma babu aiki da abinda ake tambaya akai ina batar mu fahimta ce yasa zamu ga nan gaba cikin wannan littafi akwai ababen da Allah ya yi shiru akan su ba dan mantuwa ba sai dan rahma dan tausayi wa al'ummar annabi Muhammad Allah bai ce komai ba akai saboda tausayawa ku al'ummar annabi shi abinda aka ce kai to in ya iko kai ni misali kaga annabi ya karantar da mu yin sallar dare an wani ba zai iya yi ba ko wani shi in sadaka ce zai iya yi amma ya tashi sadaka bai iya yi bai ya tashi sallar dare bai iya yi amma in dai ya bada dukiyar shi ne zai iya wani kuma da dukiyar ba zai iya bayar ba amma kuma zai iya yin azumi ala fattaqullaha kowa sai abinda yake iya yi kowa sai ya kwatanta kwatantawa ne zaka yi amma idan aka ce abu kaza Allah ya haranta manzon Allah ya hana to kawai naka miye ka nisance sa daga cikin abinda Allah ya haranta muka rungume shi a yanzu jama'a mu yi hakuri shine irin abinda muke bari diye mu suna yi a yanzu zamanin nan ƙara gira ƙara gashin gashin idanu da ake kira posin kaga yariya ta kara wani gashi akan gashin ta wallahi haramun ne manzon Allah ya haranta haramun ne kaga diyar musulmi ta kara gashi kuma gashin nan akwai na gira akwai na nami na ido sai ga yariya ta ƙara su kaga kau ga sai ta tayo wata aljana aljana wata mayya mayya ga tunan kuma kuma ta yi wani shahe shahe wai so take wai sai ta canza kular shi yasa ƙarshen duk masu shafe shafe kaga yariya ta take yawan shahe shahe sai ta zan dai kular kaga tunan ta kaman na damo hannunta kuma gashi kaman na biri ba ku lura ba ta canza kala kuma kuma zai iske tana suna wani ƙanshi wani ƙarni na wari ita kanta tana zargin kanta wannan canza halittar Allah kina baka kici sai kin koma fara haramun ne ki ƙara gashin kai ko na idanu haramun ne wallahi duka haramun ne amma yanzu an bari kawai ana tai Allah ya sauke Allah ya kawo mana saukin al'amari Allah ya ƙarfafa mana asiri sai ya cewa kasratu masailihim yawan tambayoyinsu yawan tambaya wasu ga ce to wace irin tambaya kace tambaya da ba ta da amfani kusan akwai tambaya da ba ta da amfani akwai wasu tambayoyi da ba su da amfani yanzu misali mutum ne bai san farillan sallah ba bai san sunnonin sallah ba bai san mustahabbai ba sai ya zo ya dinga tambayar ka wai mi sunan mata shaydan me amfani wannan ke siyo in da sunan mata shaydan me zaka yi da shi dala tambaya idan ka san sunan mata shaydan me zaka yi da shi me amfanin sanin wannan bai da amfani me zai karo da kai ba abinda mutum zai karo da shi a cikin rayuwa in zaka yi tambaya kai tambaya abinda zai amfanar da kai a rayuwa ina ba da mun fahimta irin yadda sahabbai suke duk abinda suka ga ya shige musu duhu za su yi tambaya su nemi ilimi akan sa kuma ba kowace tambaya bace za ka yi ba kowace tambaya bace za ake yi wahtilafihim ala anbiya'ihim wahtilafuhum ala anbiya'ihim da kuma yawan sa'a annabawansu ga su da yawan tambayoyi kuma ga su suna saba ma annabawansu abinda annaba suke umurta su daban abinda kuma su suke yi daban annabi ya ce kaza su kama hanya daban wannan kuskure ne idan aka ce manzon Allah ya faɗa yi kokari ka rike wannan abun yi kokari wallahi duk abin da aka ce maka sunna ce manzon Allah ne ya ce ayi to kai kokari ka aikata sannan kuma yawan tambaya bai da fa'ida akwai wasu tambayoyin da ba su da fa'ida yanzu misali ka dauki irin banu Isra'il da annabi Musa ce inna Allah ya amurukum an tadhbahu baqara Allah ya umarci ku yanki saniya sai su shiga tambaya to wace irin saniya ce kular kinta aikin da za ta yi kaza da kaza da kaza da kaza kaga tambayoyin sun yawa kuma sai mutum ya zo ya tambaya baya mi shi yasa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam akwai wasu tambayoyi da idan aka yi manzo Allah shiru yake yi baya cewa komai akwai tambayoyin da idan aka yi manzo Allah shiru yake yi sallallahu alaihi wasallam shiru yake yi wani ya zo tambayi manzo Allah ya ce ya rasulullah mata sa'a annabi yace za a tashi kiyama manzo Allah ya shiru bace masa komai ba ya kara tambaya ya ce ya rasulullah mata sa'a manzo Allah ya shiru bace masa komai ya ji sai ya gansa har sai da ya so uku sahabbai suka ce to wata kila ya kasance manzon Allah bai ji shi ba suka ce a'a annabi ya ji ya kiyamaci ba shi amsa a ƙarshe dai manzon Allah ya ce kai aina sa'ilu man an sa'a ina mai tambaya kan tashi alkiyama ya ce gari ya manzon Allah gari ya annabin Allah sai ya masa wai me ka tana da mai kiyama kana tambaya kan kiyama ya ce wallahi ba abun da na tana da sai dai na san ina son Allah da manzon sa sai annabi ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum na tare da wanda yake son tashi alkiyama duk wanda kake so a duniya to ya ga tashi kiyama da shi zaka tashi wallahi tare da ku tashi duk wanda kake so a duniya malam Umar duk wanda mutum yake so a duniya in aka waye gari gobe kiyama to tare za su tashi in ka kasance kana son Messi to Allah zai tada ka tare da Messi Allah ya kare mu in ka kasance kai su Adam e zango ki kake so ka tashi da su zangon ku ku haɗe a zango ba ruwan Allah wallahi in ka zance kana son su Abu Huraira radiyallahu anhu kuma ka tashi tare da su Abu Huraira ina ba shi yasa ya zama ake yake wajibi a musulmi kowa ya so manzon Allah akan komai a rayuwa ka so kar a waye gari a duniya ka fi son wani akan manzon Allah to wallahi zaka tashi tare da wanda kake so zaka tashi tare da wanda kake so zaka musowa so manzon Allah sai Allah ya tada mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan shine karshen hadisin ko yake cewa ikhtilafihim ala ala anbiya'in da kuma saba wa annabawa suke yi suna yin tambaya amma ba sa aiki da wannan tambayoyin daga cikin fawaidul hadith abu guje anan nan lokaci yayi cikin fawaidul hadith abu na farin da zamu dauka kamar fa'ida watan shine wujubul kaf amma nahar rasul sallallahu alaihi wasallam wajibi ne akan musulmi ya kare kansa ko ya hana kansa daga duk abin da aka ce manzon Allah ya hani idan ka ce annabi ya hana kaza to kawai ka bari kawai shikenan abu na biyu kakkalwar cewa abinda aka hana kadami ne a'a domin kananan abu la tahqiranna as-sagha'ir kakka digan cewa abu kaza ai kaza ne laihi karami shike taro ya zamanto babba sannan kuma daga cikin fawaidul hadith daga cikin fawaidul hadith mu fahimci cewa wajibi ne mutum ya zo abinda manzo Allah ya mutaba gurin ikonsa ko ya ji tsoron Allah gurin ikonsa fa'ida ta gaba shine cewa wannan hadith yana karantar da mu yawan tambaya cikin abinda baya da amfani yana halakar da mutum musamman cikin abin da yake umurul ghaibi cikin abin da yake gaibi ne kusa gaibi abu guda nawa ne guda biyar gaibi abu guda biyar ne to wa'annan ababen ka dinga tambaya irin misalin ya Allah yake zaune akan kujera sawaye saka tambaya akan wannan kawai kai imani kai yarda wannan tambayar zai halakar da yana cikin abin da yake halakar da mutum a rayuwa sannan kuma kaira duk abin da aka baka labari kakkai tambaya akan abin da yake cikin tauhidi ne kawai ka sallama wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma abu na ƙarshe shine wato ana nuna mana cewa ana wani hannunka mai sanda akan muguji sa'a wa annabawan Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da aka ce manzon Allah ne ya zo da shi to koda kai abin bai yi maka ba ka rungumi abin koda kai baka so shine zaman ka lafiya a rayuwar ta duniya Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo da ya sanya mu dace anan za mu kwana kuma sai ranar talata mu haɗi a ranar a masallacin ulu ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma abin da muka fara da zaman to gaskiya afwan gobe lahadi akwai karatun fiqh ko Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna kuma bamu iko Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon aiki da abin da muke karantarwa da kuma abin da muke saurare da kuma tada mu tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya manzon Allah ya zamanto mai cikin mu a gobe alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna ce mu kuma gafarta mana kurakuran mu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna duk mai wata bukata ta alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya biya muna Allah ya kare mana imanin mu Allah ya kare mana imanin mu da mutuncin mu Allah ya dace da mu a rayuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته